wanda ai daya ne duniya ba kamar sa ta kowa ma ya shaida ema
na zagayo na dawo na je Kano har kawo to na zagaye kowace lungu din na zagaye kowace sabo I search around the whole world I didn't find a god like him to in hakan take I bow the way way domin duk duniya shine commander
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 shine
Allah na babu kamar sa
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 ai shine commander
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 shine
Allah na babu kamar sa
babu kamar sa
babu kamar sa
babu kamar sa
ai shine commander
shine commander
shine commander
shine commander
to mai guri ya dawo dole mai tabar mai nade back to the king of kings so ai dole mai alfarmai dade kai ne jarumin jarumai duk iskokin iblis ka kade shi dan kuma ba abin da ya iya sai dai ya cika su da man alade
ayyo
waye isa ya gwada ina zumunci na buri da gada in karbawa waye isa ya hada ka dan gare bai tsara da kada babu fada sun yi su fi mu amma sun makara to su ba mu guri su ga ikon Allah aikin nan ai babu gara Soldier on the battlefield, let's salute and stand out east to the god of the army.
Yes,
ain't no bad man taking me down. He's bigger than all of the bandits.
Oh.
I'm saved by the blood of the lamb, and the blood is thicker than Fanta. If he says a thing, then it's coming to pass. There's no more room for the banter. Akuya bai aipan zaki, kuma zaki bai aipan rago. Yaran zaki zaki ne, commander ne ya aikan sako. In ka cika da miji ka taba ni ka kare a gurgu. Ba wani juyin mulki sun gwada amma duk sun kare a kurtu.
Eh mana,
ai shedan ya asara. Aikin yanzu muka fara. Da commander muke gadara in suka ga mai tulus sara ai shedan yayi asara dan aikin yanzu muka fara da commander muke gadara in suka ga mai tulus ne
na zagayo na dawo na je Kano har kawo to na zagaye kowace lungu din na zagaye kowace sabo I search around the whole world I didn't find a god like him to in hakan take I bow the way way domin duk duniya shine commander
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 shine
Allah na babu kamar sa
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 ai shine commander
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 shine
Allah na babu kamar sa
babu kamar sa
babu kamar sa
babu kamar sa
ai shine commander
shine commander
shine commander
shine commander
zan gare daukawa lafiya ga garin zo da garin Allah ka bi karfi da karfin Allah ko fa lafiya maga jira kan san garaje ba gaugawa gauran giwa gangare sabkawa lafiya ubangijin bawa da baiwa taka daide sannu ban da garaje zaki kai sai ka galadimin majida gangare sabkawa lafiya